Makonni sama da uku kungiyar ta Alternative Expositoyen ta shafe tana gudanar da bincike domin tantance zahirin halin da al'umma ke ciki a jihar Difa, yankin da ke fama da rikicin Boko Haram, kamar yadda shugaban kungiyar Musa Tangari ke yi wa manema labarai ƙarin bayani a game da abubuwan da wannan rahoto ya kunsa.
Dukkan mutanen da muka yi magana da su, yawanci abin da yake tada musu hankali shine rashin tsaro a inda suke. Don saboda yanzu a jihar Difa sace mutane ya zama to a kowane lokaci ana yin shi, ana kaiwa hari zuwa ga mutane. A kididdigan ma da waɗansu kungiyoyi suka yi, an nuna cewa a yanzu a wannan shekarar da muke ciki 2019, yawan mutane wanda ana a ce su ne victim ya kai 523. A kwatanta da abin da aka yi baya, kenan abin ya lumka ma sau biyu, musamman daga Maraice hai rana kusa faduwa, shikenan fili a bude, ana yi a zo a saci mutane, ana yi a zo a kashe mutane.
Karancin tallafi daga ƙungiyoyin agaji ya sa jama'ar da Boko Haram ta tilasta wa tserewa daga matsugunansu, su marungumar wasu ayyukan da ke barazana ga muhalli, in ji wannan rahoto.
Mutane suna kuka da taimakon da hukuma da kungiyoyi masu zaman kansu suke kawowa bai taka kara ya karya ba. Alhali kuwa su suna cikin mawuyacin hali, inda ba su iya su yi ayyukansu na yau da kullum. Waɗansu ayyukan ma saboda an hana. Karinsu yana karewa. Wanda ya san Difa a da, kama daga Mainisoro har zuwa Gigimi, in an ga irin yawan itace wanda ake dasewa a yi a saida a samu abin da za a ci, kenan wannan babban bala'i ne zuwa gaba. Mun ji labarin cewa gwamnati na Niger har yanzu bai hwasa ba wannan yunkurin nashi na ya tada mutane daga mazauninsu na yanzu, musamman waɗanda suke bakin kogin Kwamadugu, a yi nisa da su a kai su arewaci, inda in suka je rayuwarsu zai kasance masala.
Sai dai jami'an gwamnatin da kungiyar ta Alternative Expositoyen ta gayyata sun yi nasam a wannan taro. Alhaji Salisu Ahmadu Naso Volley Niger na cewa ba su zo haka ba.
Musamman me yasa ba su zo ba, tunda amma bara wallahi sun zo. Inda ya zama to da sun zo, wallahi na tabbata da an samu acin zumi kuma da an samu gyaran abun daga gogawa.
Gwamnan jihar Difa Isa Lamin da na tuntuba ta waya bai amsa kira ba, yayin da anan ya mai kakakin gwamnati Zakariya Abdulrahman da na tuntuba yace da ni yana cikin wani taro. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.